Samun waɗannan motocin da aka yi a yau zai taimaka ainihin wajen warware matsalolin da fannin kiwon lafiyar Niger din yake fuskanta. Dr. Muhammad Hamisu Musa jami'i ne a ma'aikatar samar da kayayyakin aiki a ofishin ministan kiwon lafiyar Jamhuriyar Niger.
Mota 150 a ƙasar Niger wannan shi na fari. Tunda suka diba ga dan Malatin za a dauko shi bisa amalanke za a kawo shi a mai magani to amma wannan ambulance yanzu a kalla ma an ka diba gani ambulance 150 in aka ce a raba su a Wirejo kowanne ya samu kadan 18 tau 18 hospital lau gare mu kenan kaga alhamdulillah wannan abu da shugaban kasa yi Allah ya sa mai albarka
wani kamfanin da ne mai zaman kansa ya damka motocin a hannun ofishin ministan kiwon lafiyar Jamhuriyar Niger a matsayin bashi har tsawon wadin shekaru 3 wanda ana ta bangaren gwamnatin za ta biya sannan a hankali daidai wa'adin da ya dace da ita fasahar samun waɗannan motocin ko ya fito ne daga wani ofishin da ke kulawa da yarjejeniyar hulɗar kasuwanci tsakanin gwamnatin Niger da kamfanoni masu zaman kansu kana babban sakataren dindindin na wannan ofishi Muhammad Musa ya yi mani ƙarin bayani a kai
irin wannan ambulance kamar hospital ne ita da kanta kudinta guda miliyan 70 guda duka miliyan 70 ya aka saida amma wa'annan da aka yi partenariat public private wannan da kuke ji abin da ya sa kamar an hudda duwan an hudda TVA an hudda abin sai suka komo kowace miliyan 35 kenan rabi kenan kudinsu miliyar 5.6 haka ne kudinsu shine aka rubuta
shine gwamnati za ta biya
kuma cikin kwanciyar hankali cikin ruwan sanyi
da yake jagorantar bukin karbar motocin ministan kiwon lafiyar Jamhuriyar Niger Malam Manu Agali ya tabbatar man da cewa samu waɗannan motoci a yau tamkar faduwa ce ta zo daidai da zama
daji akwai matsala na ambulance an ba ku misali kaman wadin surare bisa tarko ne ake doko mata masu juna biyu
wato amalanke
cewa da amalanke wadin su motoci wanda suke doko itace sai ku gani mace da ciki ko yaro yana ciwo yana bisa itace wani wuri sai ku gani an doko mace bisa moto wani wuri a kafa ake zuwa wani wuri a bisa rakumi ko jakki to in kun je kauye lalle akwai babban masala kai kowa da kowa ya ce ana bukatan ambulance
yanzu adadin waɗannan motocin za su isa kenan
waɗannan a fara wagga shekara muka tambaya illahirin komin da mutane wanda suke aiki cikin likitocinmu kaman kowace region a gaugauce ambulance mota nawa suke so su suka turo mana suka zama 150
Abdullahi Muhammad Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger